Inda nake fatan cewa za mu rika a cikin wannan wata na Rajab. Muhimmiyar addu'an nan Ismulal Azam, sunan Allah mafi girma wanda duk ya roki Allah subhanahu wa ta'ala da shi yake amsawa, duk abin da ka nema da shi yake bayarwa. Babu kokonto ba ma babu abin da hadisi ne ingantacce. Addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar dan uwana Yunus dan Matta wacce yayi ta a sanda yake cikin kifi, babu wani musulmi da zai yi wannan addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya biya masa bukatar kuma a take, sai ya amsa masa a take. Saboda haka addu'a ce muhimmiyar gaske, kuma ta zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam. Yadda ake yi shi ne sallah ake yi raka'a hudu bayan an yi alwala, za a yi sallah raka'a hudu ko dare ko rana da sallama biyu. Raka'ar farko bayan fatiha, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati rabbana hablana min azwajina rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amna rashada rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amna rashada. Wannan ayat take cikin suratul kahfi ayat ta 10. To ita ce zaka karanta kafa 10. Raka'a ta biyu kuma rabbana atamim lana nurana wa kafil rabbana rabishir hali sadari wa yassir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli. 10 a farkon sura Taha. Raka'a ta uku fastazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Sura Mu'min ko sura Ghafir ita ma 10. Sai ka zo surar Tahrimi, nan kuma rabbana atamim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. 10. To wannan zakai bayan kai sallama a wato na kari a tahiyar karshe shine sai ka sake yin sajjada, sai ka daga dan yatsan ka mununiya na hannun dama kaman kana nuni Allah guda ɗaya ne, sai karanta ita wannan aya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 41. Sai ka roki Allah subhanahu wata'ala bukatunka, kowace irin bukata ce a nan take Allah subhanahu wa ta'ala yake amsawa. Shi annabi Yunus da yayi ta, sai Allah ta'ala yake fastajabna lahu wa najaynahu min gham, sai muka amsa masa muka tsere da shi daga wannan bakin ciki din. Daga annabi Yunus shikenan sai Allah ce a wa kadhalika nunjil mu'minin, haka nan ma duk muminin da yayi wannan addu'a ta annabi Yunus shi ma haka Allah zai kubutar da shi ya tserar da shi ya biya masa bukatunsa ya kare shi daga dukkan abin da yake ki, kamar irin yadda yayi annabi Yunus. Annabi Yunus an sani da cewa kifi ne ya hadiye shi ya kasance a cikin duhu guda uku, duhun dare, duhun ruwa, ga duhun cikin kifi. Amma da ya faɗi wannan sai Allah ta'ala ya hana kifin ya mayar da shi abincinsa, ya amayar da shi a gaci, sannan Allah ya tsirar masa da itaciya kabewa ta zama ita ce abincinsa, ita ce inuwarsa, ita ce maganinsa. To saboda haka wannan kenan.